assalamu alaikum. A watan Maris na shekarar 2014, ƴan Najeriya masu dankaren yawa sun mutu a wurin neman aiki na hukumar kula da shige da ficen baki ta Najeriya, wato immigration. Wannan al'amari na ɗaya daga cikin waɗanda suka nuna ma duniya irin mummunar matsalar rashin aikin yi da ake fama da ita a Najeriya, musamman ma matasa, waɗanda wasunsu sun yi shekaru 5 har zuwa 10 da kammala karatu amma ba sa da aikin yi. A wancan lokaci, a inda aka so yin jarabawa ga masu neman aiki a Abuja, an ce mutane fiye da 100,000 suke cincirindo. Su kansu kamfanin da aka ba su aikin shirya jarabawar, mutane 64,000 suka gayyata domin jarabawa a nan filin wasa na ƙasa da ke Abuja. Irin wannan abu ya faru a dukkan cibiyoyin da aka shirya gudanar da wannan jarabawa, kamar a Benin, Mina, Port Harcourt, Kano da kuma Lagos. Irin wannan yanayi na mummunar rashin aikin yi a Najeriya yana haifar da ƴan damfarar da suke ƙara jefa marasa aikin yi a cikin ukuba, ta hanyar nuna musu cewar akwai hanyar da za a iya samo musu wannan aiki, to amma bisa sharadin cewar sai sun biya wani kuɗi mai tsoka da akasarin su ba sa da shi, sai dai su je su ciwo bashi. Ana damfarar mutane sosai, musamman a ƙaryar za a samar musu da aiki a ma'aikatu da hukumomi da kamfanoni waɗanda jama'a suke ganin cewar suna biyan albashi mai tsoka, ko kuma dai akwai wata hanyar ta samu a ciki. Wannan batu na samun aiki a hukumar shige da ficen baki ta Najeriya a shekarar 2014 shi ne aka yi amfani da shi wajen damfarar waɗanda za mu fara jin batunsu a yau.
Sunana Yahuza Ibrahim. Wato abin da ya faru da shi wannan al'amari, akwai wani mutum da ake ce ma Alhaji Lawal, yana zaune a Airport Junction nan Abuja. To muna zaune
cikakken sunansa
Alhaji Lawal, ban san cikakken sunan shi ba, amma ana mai lakabi da Alhaji Lawal Bagoguri. Muna zaune a unguwa ɗaya, sai ya nuna mana cewa yana da hulɗa da manyan mutane haka, sai muka same shi da ni da wani malam Alha. Na ce muka ce da Allah ya taimaka mana da hanyar aiki tun daga recruitment za a yi a hukumar immigration. Sai ya ce to mu bari zai bincika mana. Da ya tafi bayan sati, sai ya zo ya kira malam Alha, shi malam Alha sai ya kira ni. Da ya kira ni sai ya ce to hanya ta samu, amma tsakani ga Allah su ana ba su na goro. Muka ce to, na je muka yi magana da su, muka yi roƙe su, muka roƙe su, suka ce a'a, su abinda suka sani za su iya samar da wannan aiki, amma sai an sallame su. Na ce to nawa ne abin da za a ba ku?
Su wani ne masu neman na goro?
Shi Alhaji Lawan, da shi Abubakar wani ɗan Yobe, da shi Aminu, ana ce mai Aminu Abubakar, yana aiki a Ministry of Education, yanzu yana da kujera auditor a wurin.
Wato tambayar da nake yi na goron, ma'ana su jami'an hukumar immigration ne suke nema sai an ba su, ko kuma su waɗannan mutanen masu manyan mutanen ne suke so sai an ba su wani abu kafin su taimaka?
Su waɗannan mutanen da suka ce za su shige gaba su nema mana wannan aiki, shi Aminu kenan, Aminu Abubakar, wanda yake aiki Ministry of Education, ya zama Alhaji Lawan ya zama kamar agent nasa ne kenan. To shi ne ya tsaci a lallai su ga abin da suke ansa, sai an ba su 250
naira.
Naira 250.
200 ko
200? 250. Muka nuna muka roƙe su arziki a matsayin mu na ƴan ƙasa, suka ce a'a, su wannan hudda ita suke yi. Muka ce to a lokacin, tunda mun riga mun saka mu neman wannan abu, ba hanyar da muka iya, sai muka amsa musu wannan magana. Da muka amsa musu suka ce to sai a kawo advance.
Sai a kawo wato kudin kashin alƙalami kenan, advance.
To kudin kashin alƙalami, advance. Ni na ba da 200. Akwai wani yaro Sagir Abdulrahman ya ba da 115. Akwai Izra Dauda, shi ya ba da 250 a bisa alƙawarin za su kama mana wannan aiki na immigration. Yawa, a bisa wannan alƙawari da suka yi na immigration, sai muka ce to in aiki bai samu bahwa, sai shi Alhaji Lawan ya ce mana in aiki bai samu ba dole a dawo maku da kudinku, ba ta yiwa in yi maku jagora, kuma in abu bai yi ba a ce ba za a baku kudinku ba. Muka ce to shikenan, tunda kai muna tare da kai muka dauki wadannan kudi hannu da hannu shi muka ba sannan shi yaje ya kai mu shi Aminu wadannan kudi to da ya kai mashi kudi yau shekara ta kai uku kenan tunda aka kai wadannan kudi aiki bai samu ba yanzu muka zo wajen Alhaji Lawa muka ce to Alhaji Lawa yanzu gashi muna shekara ta uku aiki bai samu ba ina alƙawarin da kai mana na mai du kudi yace i tabbas yayi mana wannan alƙawari
wato wannan abu ya faru ne matun zamanin mulkin Jonathan
wannan abu ya faru ne tun lokacin mulkin Jonathan ko daukan ma'aikata da aka yi wanda mutane suka bar mutu aka soke sakamakon wannan to a wannan lokacin ne wannan abun ya afku to shi Alhaji Lawan yanzu da muka yi mai magana yace lallai wannan magana akwai ta zai mai do kudi muka tarza shi yanzu a kalla wajen wata shida kenan dan tun farkon wannan shekara muka fara magana to yace mana yau yace mana gobe abu ya zama yaudara sai yaudara da mu yake yau in ka ganshi gobe ba za ka ganshi ba yau in ka ganshi gobe ba za ka ganshi ba har yanzu maganan nan da muke da kai yanzu abinda na sani akai ya gawo wasu daga cikin mu ya maida masa wasu bangare na kudi akwai wanda daga cikin mu ko kwabo bai ansa ba saboda haka muke nema a taimaka mana akan wannan al'amari da ya afku tsakanin mu da shi
wato abinda za a so a sani a shi Alhaji Sani ne shine yake a ma'aikatar ilimi ko
Alhaji Aminu Abubakar
Alhaji Aminu Abubakar kuna da tabbacin shi wakilin naku ya je ya kai masa wannan kudin
to shi Alhaji Aminu Abubakar muna da tabbacin ya kai masa kudi saboda akwai lokacin da shi ya kai mu wajen shi annan office aka same shi gaban mu aka lissafa abin da aka ba shi yake yi haka ne ya kawo mai saboda haka muna da tabbacin ya ba shi wannan kudi
wato shi dai Lawal Bagobiri yana nan a Abuja ne
Lawal Bagobiri yana nan a Abuja
azu ka ce akwai kudin da ya dawo da su kamar nono ya ba ya dawo wa sauran mutane da yan kudaden su ciki
eto ni dai daga ciki ya bani 40,000 ya ba shi Sagir Abdulrahman 20,000 a cikin kudi shi izara shi ne ba ya samu ko kwabo ba har ya zuwa yanzu maganar da muke shi ko kwabo bai samu ba
yanzu jimilar kudi nawa ya dace dawo muku da su gaba daya zan ku gamsu cewa biya ku
to yanzu jimilar kudi ya zai dawo mana da 400,000 abinda zai dawo da shi kenan sai dawo da naira 400,000
to yanzu me waɗanne irin matakai kuka ɗauka zuwa yanzu ganin cewa kun samu an dawo muku da kuɗin da kuka bayar
to matakan da muka ɗauka mu dai iyaka hakuri mun yi hakuri game da wannan al'amari saboda haka yanzu duk iya matakin da ya kamata mu ɗauka muna kira ga gwamnati da lauyoyi da hukumomi na human rights su shiga wannan al'amari a fata mana haƙƙin mu a hannun waɗannan azzaluman mutane tunda mu dai mun shiga aikin nan da zaman mu taimaka wa ƙasar mu to sai Allah ya sa muka faɗa bisa kuskure muka shiga hannun mayaudara suka cuce mu suka damfare mu kuma mutanen nan har yanzu mun san su muna ganin su kuma akwai irin su da yawa a nan cikin ƙasai
amma za a yi mamaki a yi ku da kuke ganin kuna da kishin ƙasa ko yanzu kun taɓa jin labarin ana saida aiki har a bada kuɗi da na aikin gwamnati
to mu dai ko ba mu taɓa ji ba gashi yanzu ya faru gare mu kuma irin waɗannan a Najeriya da tabbaci da cin hanci da rashawa ai suna da yawa a cikin ƙasa jarabawa ma kana iya ci ƴan cin hanci da rashawa su soke yanzu alal misali na gama national diploma tun 2008 na gama nake fafutukan neman aiki har kawo yanzu ban same shi ba Bahaushe ya ce idan ruwa ya ciwo mutum ka miƙa mai takobi kamawa zai wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa waɗannan mutane har suka samu sa'a a yaudaran mu idan mu ya riga ya rufe abu sa neman aikin in ka ɗauki 2008 zuwa yanzu shekara nawa mutum ya gama karatu kuma yana neman aikin nan ba kwance yake ba bai same shi ba
har yanzu ana ci gaba da yi wa mutane damfara kan batun samar musu da ayyukan yi a Najeriya musamman ma a hukumar custom da kuma wannan da aka ji za mu ci gaba daga inda muka tsaya a mako mai zuwa a madadin Nasiru Adamu El-Hikaya Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya